jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam a yau shirin zai fara kawo muku batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaƙi da ƴan ta'adda ta operation farauta ta yau wani matashi a Adamawa ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gunel Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Adamawa a birnin Yola inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da ƴan ta'adda operation farauta suka yi wa wani matashi dukan kawo wuka da sunan binciken cewa an bashi wayar sata da hakan ya yi sanadiyar rasa ransa akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf Ana zarginsa da sace wayar matan shugaban asusun bawa dalibai tallafin karatu scholarship na jihar Adamawa Ahmed Abdu wamban zumo yaro Yusuf ya ce ya ba Abdullahi wayar Abdullahi dai matashi ne shi ma mai karancin shekaru kuma da ga Dr. Tukur Abba malami a jami'ar Madubu Adama dake Adamawa
Dr. Tukur Abba ma'aikaci ne a Madubu Adama University of Technology yara ina koyarwa so wato akwai wani magwabcin mu ne ya zo ya ce mini yaron sa ya saci waya magwabcin sa suna magwabtaka kenan shi wancan mutumin yana magwabtaka da inda aka saci waya to yaron da ya saci waya ma yana frequenting gidan kamar a gudun yake ma kullum so ya za sami ne da safe ina zanne ya ce mini fa gashi kuma ana yaron shi din ya ce ya ba yaro na waya in fact abin da ya tarmin da hankali ma yace ai yaron sa din yayi wari ya fada yaron sa din yayi ya fada masa inda wayan yake
wato doctor bunda yake faruwa akwai dan makwabcin ka ne wanda ake zargi da ya saci wayar wani
ne makwabcin su ba kuma yana zuwa wannan gidan shi yaron kama a gidan yake zama ma kwana ne kai baya kwana a gidan
yawo
saka da inda sa
eh wato kamar dai abokai ne tsakanin sa da dan wajen naka
kai ina ji ba abokantaka shi na ma ya faranta da hankali ma don da na kira yaro na ya ce shi ba ma san yaron ba kwata-kwata ba ma sai da aka zo aka gabatar da yaron ne ya ce to wannan ne shi yana ganin sa ma bai bashi waya ba to da haka nan to wannan fara maka cewa to da baban ya zo ya ce mini wai yayi kokari yaron sa ya faɗa inda ya kai waya din ya ce wai ai yaro na ya ce kada ya faɗa idan ya faɗa zai kashe shi haka ya faɗa na ce to kuma ce min sai da ya fesa wa yaron Petro la ido yaron sa din kamin ya yarda ya faɗa masa ko ya nuna min kunshin almeke cewa kunshin barkuna ce zai yaya ma zai wasa wa yaron ido don yaron ya faɗa masa nace masa wannan kaza ka makantar da shi me yasa kai haka
kun faɗa mun zai eh doctor kafin ka ci gaba ya nuna da yaron sa yana aikata laifuka kenan
a ai shi da kansa faɗa ne yaron sa yana yaron baya ji in fa wato dai wannan ya daure shi a gindin mangoro haya kwana karamin yaron wa an ce wai shi shekaran sa 12 amma to kai gaskiya ban tabbata ba in dai shekaran sa din ba su haka ba amma ya motsa ya haka din tunda har suka ce shekaran sa 12 to daga nan jannan maganar na shi hankali ne tashi ya za a iya ce gashi kuma yaro sai da aka sa masa petrol cikin ido shi yasa na dawo na kira yaro na ce masa to ga abin da ake zargi kai ce wallahi dadi shi fa ba ma san yaron ba daga baya ga gabatar da yaro sai ce yaron nan yana ganin shi amma bai da wani alaka da shi mun ce a ba yaran at least go 2 days let them go and settle between themselves kamin zo mu san me next line of action to shi kuma ya bi yana masa wa shi baban yaron yana zuwa gullun makwabci so one that was on very Saturday morning that fateful day to be precise on 5th of August shi mutumin ya kira ne baban yaron cin ya kira ne yace yana gujin wanda aka saka waya as all as possible
wato August na bare kenan shekara
2023
2023
Bariya. Eh. Eh, yes, 2023, 5th of August, 2023, Saturday. So, yana gidan wancan somebody is moving, I can't say what, he want to talk to me. They have bashi number, na ce, ka bashi number na. So, the person called me, zuwa ya kira ni. Yake fa, mu yi mata na bata, kuma na zargi an ba yaron ka, kuma yana wayan yana gudun yaron, haka yaron na fit da wayan ka. Yake fa, don't conclude like that. Yake, no, no, what have you done? Abun da ya faɗa min kenan shi mutumin so that's how I terminated the calling
okay ma ya bata ma rai kenan saboda ya faɗi ya yanke hukunci ba tare da
ragai mai ciki ba ya yanke hukunci kuma to my surprise yanzu to daga yanke wayan din sai ina zanne sai ban sani ba dan ina shirin tafiya gona sai yaro na ne sai ya tafi wajen civil defense a cikin yola ya jayi lodging complaint na tracking wire so sai mutanen civil defense sun kira ne suka ce yaron ka yazo gashi ka zo mana sai na ga samu yaro na muka shiga muka zanna da mutanen civil defense we talk at length with them suka ce the only thing we should do now we should come back mu nemi container kwalin wire nan so that some particular details da yake kai mu a kai musu so that they should see how they are going to track it so that was not him so fine so before then before Mukai State din nan akwai wani kaman dan wani a guje na nake masa to din ya san shi zumade nake to ga abubuwan da yake faruwa an gwamu yanzu kai wani yaro ya saci waya na zumade na matan zumade sai yace ya ba yaro na yaro na kuma ya dinan yace I tracking because I was even me da yake I tracking nan nake masa ya saka ce sai tracking yace shi ba shi wannan ba the only way to get that because akwai wani abokin san da aka taba satan wayan su abokin shi ya ba shi abun na kan cewa they went to civil defense and I tracking wayan an answer waya so yace masa so sai na fada ma wancan mutum nake ka je ka samu wancan muhimmi magana let's see how we are going to get to the bottom of this matter so that was immediately after the muzama magana da zuma din a sai shi zuman ya kira shi ni ma na kira shi shi sai nace to ga abinda muka yi da zuma amma zuma ya zargi yace yaro da kiyaye kwa dot na kuma yaro ya fitar da ba in fact he said I'm protecting my son so wancan ne yace zai je same shi that very afternoon he went to him sai magana ina hanyar gona ne ko ina dawowa ne sai shi Hussein din ya buga min wanda na aika gwajin shi ya ce fa sun zartar da zuma kan cewa za a daki yaran nan dukan su biyu a kai su wajen police a je a tsoratar da su da aka fara kan ce fine tun da shi see this how we are going to get to the bottom of this matter fine and good
to daga nan jami'an rundunar operation farauta suka lakadawa Abdullahi dukan kawo wuka wanda ya sa sai da aka danganta shi da asibiti lamarin da ya sa Hussein Bello da ke zaman mai shiga tsakani ya kirawo wamban zumu don sanar da shi halin da ake ciki
so da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center sai ce medical center sai nace masa ina zuwa sai ce to da na fita sai na bugawa shi Abdul Zumo yake zumo yaron nan fa an da shi an ji masa ciwo yanzu nan dadin din baban sa ya buga mini yace min suna medical center sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugan sa mai nashi ya dawo amma zai tura dan gidansa so in na je na sami Dr. Tukuru a medical center din so sai can Dr. Tukuru ya ce min doctor akwai doctor da yi din ne suka yi abun nan don su faranta masa rai I don't know amma kam abunda to kaddara ne amma abunda aka yi min I'm serious
asu kage sai ai shi Abdullahi yaro nan dan dani a wajen ka kai ma
a dani Abdullahi dani a gare ni wallahi
to domin bashi damar fadin nasa bangaren labarin wakilin ciki da gaskiya Nasir El Hikaya ya tuntuɓi Ahmed Audu wamban zumo wanda ya ce ba zai yi magana a yanzu ba dan batun na gaban kotu amma duk da haka ya ce akasin kaddara ne
ai magana tana kotu ai
eh na gane
eh to tana kotu bani da hurumin magana yanzu
eh amma
ai magana tana kotu a gaskiya ni in magana tana kotu ina tsoron magana
eh na fahimta
tana gaban kotu yauwa
na fahimta
kuma yauwa amma babu gaban kotu kamin aje kotu da na yi magana amma ko kuma an gama batun kotu da na yi magana amma yanzu magana yana gaban kotu kuma aje magana ta kagaba ban kyautawa kaina ba
eh wannan abinda nake so kawai mu yi anan shine an ce min ba ma sunan ka dai kai tsaye zuwa cikin wayin da ake caji ma a kotu din
to ranka da ne a bari bi a kara sa magana kotu tuna in ka kare magana kotu tuna anke da farko ina ciki kaga sai ya kamata a bari kotu ta yi halinta shari'an ta yi halinta ne sai yi magana
amma wani baitunin haka ne mai zaka faɗa wa sauran jama'a masu sauraron mu wanda za su ji cewa an kira sunanka a wannan abin
to kaddara ce kawai shine kaddara ce ubangijin Allah ya kare ni gaba kaddara ce kawai yaron da ya rasu ubangijin Allah ya ji kanshi da rahama ba wanda ya wuce karfin kaddara kaddara ce ubangijin Allah ya jalanci kowa da kaddara zai faɗa kan kowa ubangijin Allah ya ji kan yaro da rahama
kasancewa wannan takaddama ta shafi wata runduna ta tsaro da ke da jami'ai daga wasu hukumomin tsaron Najeriya yasa wannan shiri ya fara tuntubar rundunar ƴan sanda wadda ta tabbatarwa da shirin nan cewa ta gudanar da bincike kuma ta gano wasu jami'an ta biyu na da hannu kuma ta dauki mataki duk da cewa maganar na gaban alƙali. Idan Allah ya kai muku mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shiri tare da jin wahalar da Abdul ya sha a hannun jami'an da ya kamata su kare lafiyarsa amma suka yi sanadin rasa ransa. Yanzu a madadin abokan aiki na Nasir Adamu Alhikaya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.